بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. Muna safiya ce ta yammaci ne na Juma'a 13 ga watan Al-Muharram Hijira 1446, wanda ya dace da lissafi na 19 ga watan Julai 2024. Insha Allah a wannan lokaci za mu yi karatu a cikin i'tiqad na Sahal ibn Abdullah Tustari, wanda da su hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 283 rahmatullahi alai. An haife shi 203 rahimahullah wa jazahullah wa khaira daga wannan cibiya ta mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya ƙasar Najeriya, cikin littattafai wanda suke kawo mana usul na abin da ya shafi aqida da bayani na tafarkin magabata da abin da suka bauta wa Allah da shi. So wannan ya daga cikin mutun da muka zaba, insha Allah ta'ala za mu karanta wa'anda suke dauke da bayani akan jimillar aqida ta Ahlus Sunna As-Salafiyya. Allah ya mana muwafaqa da gamdakatar a cikin abin da zamu ji. Wannan i'tiqad, wannan littafi da yake duka feji guda da ke gabanmu na Malam Abu Muhammad Sahal ibn Abdullah ibn Yunus At-Tustari, nisba ce zuwa ga Tustar din, wanda Zahid ne da ya rasu kamar da muka ji 283 an nakalto zantuka da yawa daga gare shi ga wannan shafi al-i'tiqad da kuma sunna. To daga ciki akwai ita wannan aqida da ya kirdige mana wasu kisal na Ahlus Sunna wanda ake suke zama fariqa tsakanin Ahlus Sunna da kuma ƴan bid'a. To shine a farko yake cewa qala Abdul Jabbar ibnu Shiraz ibnu Yazid al-Abdi sami'tu Sahla ibnu Abdullah yaqulu wa qila lahu mata ya'lamu ar-rajulu annahu ala sunnati wal jama'a qala idha arafa min nafsihi ashra khisal la yatruku al-jama'a wa la yasubbu ashaban nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa la yakhruju ala hadhihi al-umma bis-sayfi wa la yukadhdhibu bil-qadar wa la yashukku fil-ibadi wa la yumari fid-din wa la yatruku as-salata ala man yamutu min ahli al-qiblati bil-dhanb wa la yatruku al-masha ala al-khuffayn wa la yatruku al-jama'ata خلف كل وال جار او عدل. shi kenan abinda Malam Sahal At-Tustari ya kawo mana a cikin wannan kumshiya ta bayanai na i'tiqad. Malam ya fara mana da gaba ta farko, yace la yatrukul jama'a, baya yace dukkanin kamar da yace a farko mata ya alamar rajulu annahu ala sunna wal jama'a. Yau shi ne mutum zai san cewar yana kan sunna. To shi ne ce idza arafa min nafsihi ashra khisal, dan ya san idza arafa ashra khisal min nafsihi, ya san waɗannan abubuwa guda 10 a karankin kansa yana a kansu. To shi kenan wannan ya sha. Na farko la yatrukul jama'a, baya barin jama'a, ya zama yayi tawaye, dan zaka ji wato bai da naz'a kharijiyya, ya zama ya bar jama'a, ya zama fandari, ko zama bai sallah tare da jama'a, ko yana kudurta ai ba wajibi bace a bayan jama'a, ko su i'tiqada da wanda suke ba daidai ba, ko kuma wai sai ya kamin ya buwa na sallah, ko kamin sai yayi bincike na aqida, ko yayi kaza ya. To haka dai bi da nutsuwa da aljama'a ya ware kanshi ko zaman dan tawaye ko. To dukkan malam yace wannan Ahlus Sunna la yatruku aljama'a. Yace na biyu, yace wala yasubbu ashaban nabiy sallallahu alaihi wa sallama, baya zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Zagin sahabbai wato ba karama abu bane, eh ba karaman bala'i bane mutum yake jawo kanshi rasa wanda zai zagaye sahabbai, wanda Allah kamar yanda ya zaba annabi ya zama dan aikin shi bawon shi, haka kuma ya zaba mashi sahabbai su zama sune abokanai, sune abokanan rayuwar shi. Da haka ahlus sunna baya zagin sahabbai, domin rafidi shi ne wanda yake zagin sahabbai, wanda yake dan shi a wanda yau mun karanta a cikin tadwinus sunna na Dr. Matar Zaharani, cewar ɗan shi'a su ne waɗanda ke gaba ɗaya ma suke tuhumar sahabbai da ƙarya da khiyana, suka ce kuma sun yi ridda sai ƴan kaɗan daga cikin sahabbai, kuma ana sanin Allah ne ta hanyar manzansa, ta hanyar sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Na haka rafidi shi ne yake zagin sahabbai, shi ne yake da aƙida ce abinda yake a ran shi ke na i'tiqadi. Kaga sabanin kamar a ce zaka iya samun wasu daga cikin sahabbai sun faɗi wata magana irin mai nauyi, ko za a ce akwai shitma a cikinta ga wani sahabi, to sai ka ce yanzu wannan bacin ahlus sunna, a'a ai wannan sahabin kila ko fushi ko wani abu ya kai shi ya faɗi wata magana mai zafi ga dan uwan shi. To da haka wannan ba i'tiqadi ne yayi ba da wannan, kamar da su rafida suke da i'tiqadin shi wannan. To da haka shi wannan abu ne daban, wani yanayi ne zai sanya kila wani sahabi ya faɗi wata magana ga dan uwan shi, kuma daga baya ma zai zo ya taraji'i ya tuba ya gane cewa ya yi kuskure akan wannan. Sabanin shi wannan da bauta yake i'tiqadin shi ne a haka yake, a haka aka san shi da wannan. Gaba ta uku, wala yakhruju ala hadhihi al-umma bisayf, bayan fito na fito ga wannan al'ummar takobi, ba gairu khuruji ga shugabannin musulmai baya wannan, sun yi adalci ko zalunci ko fasikai ne matukar dai musulmi ne, to baya halasta ai mashi khuruji da takobi bisayfi, sai dai idan inkari ne za a yi, to sai a mashi inkari ta hanyar da ta dace, ta hanyar da sunna ta karantar ga abinda zai haifar da maslaha akan wannan. Malika ce gaba ta hudu, wala yukadzibu bil qadar, sannan baya ƙaryata ƙaddara, domin ƙadariya da ba ahlus sunna bane, da ba ɗan bid'a ne, har ta kai su zuwa ga kafirci na kore ilimin Allah, a ce al'amru unuf, lamari ko na faruwa ne kawai sai ya faru sannan Allah zai san wannan, ilimin Allah ya fi ƙarfin nan. Malamin ce gaba ta biyar, wala yashukku fil iman, sannan baya shakka gaba da imani a ahlus sunna. To in za ku iya tunawa katun mu na ijma'u salaf fil i'tiqad, na wanda harb ya hakaito al-kirmani, akwai mas'alat istithna'i ga imani. To shin idan ka ce ana mu'min insha Allah, shin wannan na nuna cewar kai shakka ga imani? A'a, ba shakka kai ba, kana nufin karɓar wannan imanin, karɓar shi daga Allah, to nan kana cewa insha Allah. A gare ko ba wai kana shakkar ba wai shin wai yanzu imanin kai mai imani ne ko kuma kai ba mai imani ba, ba shi yake nufi ba. Da haka wannan jumla tana ɗaukar ma'ani da yawa. Da haka aljazmu da imani, mutum ya ce eh ana mu'minin, cewar baka da shakka akan cewar eh kai mumini ne, kaga wannan shine ko cewar kana da imani kuma baka da shakka akan wannan imaninka. Da haka idan kaga ahlus sunna sun ce maka ana mu'minin insha Allah, ba ta insha Allah ba wai shakka bace, da haka baka wannan istithna'i, wannan bai nuna shakka. A'a, menene ta bangaren mai sahatu zalika inda Allah subhanahu wa ta'ala, ne ingancin wannan a wajen Allah. To ana mu'minun kenan, ina cewa ni mu'mini ne, sako ga abin da ya bayyana abin da yake bautar Allah da shi to amma insha Allah kun ga Allah shine masanin zakata to wannan shine abin da za a yi tambihi da shi anan gaba ta shida shine wala yubari fid din baya jayayya a cikin addini abin da ya shafi jidal da husumat a addini kamar da farkon usulus na Imam Ahmad ma karanta wannan cewar maganar husumat jayayya ji ka zauna a aji maka loudspeaker wanda ya faɗa kai ma ka faɗa a ringa jawo ayoyi ana karo da su ana musu ana jayayya kuma ba wai zaka ce ba wai neman gaskiya ne ake kowa burin shi ya kwar dan uwan shi kowa ce shi ya nasara kowa ce ai ya zo da in bid'a ko an zauna wannan shi ma ba wai ba tafarkin su bane ya kamata kuma mu nisanci wannan mini sanci shi shi yasa muke nasiha da wannan malamin yayi. Allah ya ba mu. Sai gaba ta bakwai, wala yatruku salata ala may yamutu min ahli al-qibla bizam. Sannan kuma ahli sunna baya barin sallah ga wanda ya mutu daga musulmai bizambi. Baya barin sallah ga wanda ya mutu min ahli al-qibla bizam. Inda yake fi ne misali. Da haka dukkanin wanda ya mutu musulmi ina halasta a yi mishi sallah. Wala yatruku al-mas'a 'ala al-khuffayn. Da wannan ga matsala ce ta fiki wuta amma za ka same ta anan a cikin akida. Kamar da za ka same ta cikin su Tahawiyya duk sun kawo ta da sauran malamai. To anan da haka la yatruku al-mas'a at-tark. Bari kada ka bar shafakan kufi tark na i'tiqad na kudircewa a zuciya. Gane ku? Itikadin ahlu sunna shine almasu al-kuffai wannan sunna ne ta haka yin amfani da khuffin guda biyu sunna ne sannan kuma almasu al-kuffai wannan ma sunna ne kawai dai wajibi ne mutun ya arwalla kamar ya sanya su ko dan mutun ya sanya su da tsarki shine abinda ake na shine abinda ake ambatawa wanda wannan babaka ne ko mutun ya shiga cikin fikihu insha Allah zai samu bayanai akan su dalla dalla na tara malam yace wala yatrukul jama'a bai barin jama'a idan yayi tawayi khalfa kulli walin a bayan dukkanin wani shugaba jara au adala yayi zalunci ko yayi adalci dama misali yanzu ai shugaba dama ai idan ma zaka bashi bayayya ko to shine asali to abin da zaka ce maka jara ko yayi zalunci to zaka me ake cewa yanzu ai shugabannin azzalimai ne ai da ma zaka biya da ma ga shugaba idan ba azzalimi bane ina ba sai ma an ce maka baka mashi biyayya tunda ka san ai shugaba da ma biyayya ake mashi to sai aka ce maka jara yayi zalunci au adala kare kinin za ku yi hakuri da mai zaluncin shugaba kuma duk inda zaka je haka za ka gani za ka ga jara au adala yayi zaluncin ko ya adalci kaga in bai zaluncin ba ba masanci maka ba kamar shi bai yi misali dindin wannan zai maka har kamar shi biyayya to amma sai ka ce jara yayi zaluncin ko yayi adalcin kada kai mishi tawaye kada ka zara hannunka daga da'a gare shi to anan sai a tustari ya ci zai kawo mana kisal guda 10 amma tare ya kawo wannan tare ci kenan daidai da haka ina na 10 to ko dai dan ya ci man idza arafa min nafsihi ashra kisal to ko dai ya zama na 10 ya fadi daga matanin ita riwaya ko kuma ya zama da yaci maka ashra kisal babu taqrib ne ainil akthar lil akthar hukm al kull wannan da la yuqas dan an ce 10 an kawo tara to ai shikenan ka an maka taqrib ne kawai shikenan ko kuma wasu ka ce wala yatrukul jamaa khalfa kull walin jara na tara am adala da 10 amma dai abin da yafi zama zahiri kawai taqribi ne kawai ya ci maka 10 amma kuma taran ne to shi kuma Sufyan ibn Uyayna shi kuma da yazo a dashi i'tiqad wannan rus 197 shi kuma sai ya ci zai kawo 10 shi sai kawo 11 qala Bakr ibn al-Faraj Abu al-Ala sami'tu Sufyan ibn Uyayna yaqulu as-sunnatu 10 faman kunna fihi faqad istakmala sunnata wa man taraka minha shay'an faqad taraka sunna kage sai kawo na farko ithbatul qadar taqdimu Abi Bakar wa Umar al-hawdu ash-shafa'a al-mizan as-siradu al-imanu qawlun wa amal wal qur'anu kalamullahi wa adhabul qabr wal ba'th yawm al-qiyama wa la taqta'u bish-shahadati ala muslimin kage sha 1 ya kawo To shi kuma tus ɗari shi kuma sai ce goma, shi kuma sai ya kawo tara. To dukkan wannan dai ba wata damuwa bace ko wani abu, insha Allah wannan kenan. Wannan kuma shi ne ƙarshen karatu na wannan littafi, wannan matanin ƙanƙani da yake tare da fa’idoji masu yawa, tare da kuma nasiha da aka yi wa ‘yan uwa ɗalibai da masu da’awa. Mun ji Allah sa albarka cikin abin da muka karanta, da muka dace, a samin tarayya a cikin lada, kusa kawai Allah ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.